وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ɗan'uwa musulmi, barkanmu da haɗuwa a wannan lokaci a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Aliyu bin Abi Talib, wanda yake cikin makarantar CEJD a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. A yau muna 19, Laraba 19 ga watan Zulhijja shekara ta 1445 hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 26 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya. Allah cikin ikon shi da kaddarawar shi, sati kafin sallah babba da ta gabata, mun zo karshen littafin da muka fara karatun shi mai suna Wathiqatul Ikhwan fi dilalati wujubi ittiba'il kitabi was-sunnati wal-ijma', wallafar babban malami al-mujaddid al-Sheikh Usman ibn Fodiyo, Allah ya gafarta mishi. Wannan ya bayu da cewa a samu wani littafin na daban wanda za mu ci gaba da karantawa ya ringa tunatar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ba don komai ba sai don gudanar da addinin musulunci akan tafarki ingantacce don ya kai mu ga tsira a gobe kiyama. Wannan shi yasa aka samu wani littafin na daban kamar yadda sanarwa ta gabata mai suna Ashru Qawa'id fi Tazkiyatin Nafs, wato ka'idodi guda 10 waɗanda suke da alaka da tsarkake zuciya. Kasancewar mutum musulmi da yake rayuwa a cikin doron ƙasa, lalle in yana son tsira a gaban Allah maɗaukakin sarki, to tabbas yana buƙatar zuciyar shi ta zamanto mai sarki. Wato idan aka dubi rayuwa ta magabata, za a ga cewa sun yi rayuwa tun a lokacin da duniya bata kasance ba kamar yadda muke ganin ta a yau. Sun yi rayuwa a daidai lokacin da duniya take da tsafta, a daidai lokacin da abubuwan banna ba su yaɗu ba kamar yadda suke a yau da muke rayuwa. Amma wannan bai hana su ba zuwa ga komawa kan waɗansu abubuwa da ka'idodi waɗanda za su taimaka ya zamanto zuciyar su ta samu tsarki domin alaƙar su da Allah subhanahu wa ta'ala ta samu inganci. To wannan shine yasa wanga malami babba Al-Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya, ya rubuta wannan littafi mai suna Ashru Qawa'id fi Tazkiyatin Nafs. Kafin mu shigo muqaddima ta wannan littafi, yana da kyau mu karanta ko da a taƙaice ne tarihin wannan malami wanda ya rubuta wannan littafi har a yau ya iso gare mu. Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da ke cikin shi. Wannan malami shine Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr, ko kuma Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, duka ana faɗi ma mahaifin shi. Wannan malami ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke ƙasar Saudiya a wannan lokaci. Yana nan da ran shi, kuma yana nan yana ci gaba da karantar da al'umma musulmi da ma ɗaliban ilimi a nan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cikin garin Madina. Wannan malami an haife shi a ranar 16 ga watan 4 shekara ta 1963. Daga ka ji wannan datkin ka san da cewa malamin ba wani malami bane da ya rayu a wani ƙarni ne, domin har yanzu yana nan da ran shi. An aye shi 1963. Amma saboda gogewar wannan malami da ilimin da Allah ya sa mashi da kuma albarkar da Allah ya yi da'awar shi, sai da ta kai wasu daga cikin malamai suna cewa in akwai wani wanda yayi rayuwa bai ga Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ba, wannan Ibn al-Qayyim al-Jawzi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata wa'inda ake buga misali da su da kuma littattafan da suka yi dan al'umma musulmi su fa'idanta. Wani yake cewa wanda bai ga Ibn al-Qayyim ba idan shi ya zo ya kalli Sheikh Abdulrazzaq al-Badr, domin daga ka kalle shi za ka tuno da wancan yayi kama da shi a siffa ta halitta, yayi kama da shi a wajen magana, sannan kuma yayi kama da shi a wajen ilimi, domin shi ma yana littattafai sama da guda 50 wanda ya rubuta da hannun shi. Wa'innan su ne malamai wa'inda suke yada ilimi, suke yada fahimta ta addini a cikin al'umma musulmi, duk dan saboda al'umma musulmi su gudu a ranar alkiyama, ranar da za a tsaya gaban Allah madaukakin sarki. Wannan malami kamar yadda muka faɗi, mahaifin shi ana kiran shi Abdul Muhsin al-Badr, ya shahara da al-Abbad. Dalibai wa'inda suka yi karatu a jami'an musulunci ta Madina suna kiran shi da baba, saboda lattijo ne yana nan da ranshi har yanzu, sai dai banda tunanin yanzu yana karantarwa a masallacin Annabi. Sai dai sama da shekara 40 yana da kujera irin wannan cikin masallacin Annabi, yana karantarwa kullum bayan magariba. Lalle in ka kalli rayuwar wa'innan bayin Allah, sai ka ɗauko rayuwarmu a yau ka kalle ta, abin yana buƙatar ƙara kallo kuma ka hoshe da kuka, domin za ka gani cewa mutane suna komawa ga Allah kamar yadda Allah ya ce fafirru ilallah, ku koma zuwa ga Allah cikin gaugawa. Sai ka gani mu a nan kamar ma a gaba ne mu fara shirin. Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da mu. Wannan malami Abdulrazzaq ya rayu a cikin gida wanda yake na ilimi, domin baban shi babban malami, kuma wannan baban nashi har yanzu da muke magana ana lissawa shi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na garin Madina. To lalle wanda ya taso a wannan gida dan kwa yayi irin wannan ilimi ba abin mamaki bane. To ya taso a gida na ilimi, wanda ya sa yayi rayuwa cikin ilimi da kuma fahimta ta addinin musulunci, sai ya kasance yayi rayuwa a ƙarƙashin inuwar addini, sannan kuma ya girma a cikin ta. Wannan malami yayi karatu a hannun manya-manyan malaman ƙasar Saudiya da dama waɗanda suka gabata. Daga cikin manya-manyan malaman da yayi karatu a hannunsu, za mu iya ambatan mahaifin shi Abdul Muhsin al-Badr, sannan kuma har ila yau yayi karatu a gaban babban malamin nan Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, Allah ya madaukakin sarki ya gafarta mishi. Har ila yau Sheikh Abdulrazzaq yayi karatu a gaban Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Sannan gaba daya yayi karatu a gaban babban malamin nan na hadisi Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Sannan har ila yau ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqhu wanda duniya take alfahari da su, Sheikh Ali Nasir al-Faqihi, wannan malami yayi karatu a wajen shi. Ko daga nan muka dakata, daga kaji sunan wa'innan malaman, tsayuwa a gaban su kadai tana sa ka samu alfahari ballantana a ce kayi karatu a hannun su. Wannan malami da zamu karanta littafin shi a yau, wannan sune malaman shi, kuma sune wa'inda yake ilimi a hannun su. Wannan malami yana da girma da kuma matsayi a cikin ƙasar Saudiya har a yau, kamar yadda na faɗa cewa har yanzu yana da kujerar shi ta karantarwa a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yau a ce kana da kujera wanda kake karantar da ilimin addini a unguwarku kadai, wannan ya ishe ka alfahari, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito yake cewa khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mafi alkhairin ku shine wanda ya karanta al-Qur'ani sannan kuma ya karantar da shi. Ba a faɗi wuri ba, a unguwarku a ce ka karanci Qur'ani kana karantar da shi, wannan ya ishe ka alfahari a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan malami shi a cikin masallacin Annabi, inda a yau kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake, inda a yau al'umma musulmi suke biyan kuɗi don su yi su ziyarci wannan waje, a nan yake da kujera ta karantar da addini. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yi mishi albarka a cikin rayuwar shi. Wannan malami yana karantar da aqida da hadisi da fiqhu da dai sauransu. Sannan kuma mafi girman abubuwan da zamu ambata dangane da wannan malami, akwai abin da yake badawa na al-ijazatul ilmiya, yana bada ijazat aka ce al ijazat shine irin karatun da ya dauko a wajen malaman shi suka dauko ga malaman su har zuwa malamai magabata wanda suka yi rayuwa a karni na farko na addinin musulunci wannan malamin ya daga cikin malaman da suke bada wannan ijazat sannan kuma wannan malamin yana da dalibai daga shatta aqtaril alam malaman shi ba ya daliban shi wanda ya karantar ba wai a Saudiya kadai suka takaita ba wannan malami in aka ce za a lissafa daliban shi a yau a duniya Allah kadai ya san ko sunan domin an waye gari a yau waɗanda suke tashi takankanas takano tun daga garuruwan su su je Saudiya dan su halarci wani litafi da wanga malamin ya sa Allah kadai ya san ko mutum nawa wanga kuma alama ce da take nuna tsoron Allah shi da kuma cewa lalle Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan shi sannan kuma ya sa mashi albarka a ciki wannan malami a yau yana ɗaya daga cikin malaman da suke karantarwa a jami'an musulunci ta Madina kuma yana ɗaya daga cikin jagorori waɗanda suke da matsayi mai girma a cikin wannan jami'a ta musulunci a yau kun muka dauke ruwan mu nan maluman da muke alfahari da su galibi zaka ji in ka banta sai kai san ce maka sun yi karatu a jami'an Madina waɗannan su ne maluman da suke koyawa a ta Allah madaukakin sarki ya kara mu rayuwarsa albarka gaba daya sannan wannan malami kamar yadda na ambata da farko yana da littattafai da dama littattafan da ya rubuta a bangarori da dama na addinin musulunci sama da littattafai 50 daga cikin waɗannan littattafai waɗanda zamu iya ambatowa yanzu akwai fiqhul adiyati wal askar wannan littafin da malam ya rubuta shi ne dan ya bayyana cewa kai a matsayinka na musulmi ya ne ne ya kamata ka ringa yin askar yaya kamata kuma ka ringa yin addu'o'i sannan kuma shin addu'o'i suna da dadadi in addu'o'i suna da dadadi wasu abubuwa ne suke hanawa mutum yayi addu'a ga sunan ya roki Allah amma Allah ba zai amshi addu'a shi ba sannan kuma yaya ne ne ma ya kamata mutum yayi addu'a akwai ladabi wanda ya kamata mutum yayi wajen addu'a ba haka kai tsaye za ka zo ka roki Allah akwai ladabubbuka wa'ansu ladabi ne ya kamata mutum yayi dukan malamin wannan a cikin littafin nashi ya ambaci wannan sannan kuma har ila yau yana da littafi mai suna al-hajj wa tahzibun nufus afwan ma'ana aikin haji da kuma tsarkake rai ma'ana yana da alaka da yanda bawa zai tafi garin Saudiya dan yi sabki farai na aikin haji da kuma yanda wannan aikin hajjin zai sa ma mutun zuke shi ta ƙara narkewa cikin tsoron Allah madaukakin sarki malam yayi bayani da yawa shi yasa so da yawa akan samu zanga mutun a da yana yin rayuwa irin rayuwar da ba ta da kyau in aka ce a fade ta amma daga lokacin da Allah ya mishi gamin daga tarayyata yayi sabki farai in ya dawo zaka ga rayuwar shi ta sake kai tsaye to lalle a cikin aikin hajji akwai ayoyi wanda mutum zai sa ya zamanto ya ƙara tsoron Allah har ila yau wannan malami yana da fiqhul asma'il husna wato sunayen Allah masu kyau wannan malamin sai da yi musu wato littahi wannan littahin nashi littahi ne wanda malamai sun yaba littahin nan kware da gaske domin yakan bi sunayen Allah ne misali ar-rahman Allah mai rahama wannan suna na Allah madaukakin sarki zai biyo shi ya kawo maka ma'anonin shi ya kawo maka inda Allah ya ambata ma'anonin shi a Qur'ani da kuma abin da Allah yake nufi a kowace aya sannan kuma zai kawo maka hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi bayani akan ar-rahman sannan kuma zai kawo maka inda ayyukan magabata suka nuna tawassuli da wannan siffa ta ar-rahman da sunan Allah kuma Allah ya amshi ayyukan su na ibada Allah ya amsa musu roƙon su sannan kuma sai ya je na gaba ar-rahim haka ya rubuta littafi babba da wannan suna har ila yau a cikin littafin shi akwai ashru qawaid fi tazkiyatin nafs wanda shine littafin da zamu fara karatun shi a yau insha Allah ma'ana ka'idodi guda 10 waɗanda suke da alaka da tsarkake zuciyarka da zaka yi a matsayinka na musulmi ya zamanto rayuwarka ta kasance tsaftatacce malam ya bada waɗansu ka'idodi guda 10 wanda in mutum ya kiyaye su to lalle za a samu ran shi ya tsarkaka kuma rayuwar shi ta yi kyau sannan akwai littafin shi na daban daga cikin littattafan da ya rubuta mai suna min wasaya salaf li shabab ma'ana daga cikin wasiyoyin da magabata suka yi wa matasa lalle magabata na kwarai sun bar wasiyoyi ga matasa domin matasa su ne gadon bayan al'umma daga lokacin da aka samu al'umma matasan sa sun lalace matasan wannan al'umma sun shiga wani yanayi to lalle wannan al'umman akwai yiwuwar ta tarwatse a lokaci dan kadan mai zuwa in kuma aka samu aka san haka wata al'umma matasan ta suka zamanto managarta matasan ta suka maida hankali wajen bautan Allah aka same su nutsatsu wa'inda suke yin abin da ya dace to alama ce da take nuna cewa wannan al'umman gabanta da zai zo gaba ne mai kyau wannan yasa daga cikin magabata suka yi wasiyoyi da dama dangane da matasa da yanda ya kamata matasa su gudanar da rayuwarsu littattafan da ya rubuta Allah ya yi yawa da su sosai zamu takaita daga bakin wannan sannan har ila yau wannan malami saboda tashi falalai an samu wasu daga cikin malamai waɗanda suka yi bayani akan shi ɗaya daga cikin malamai Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani yayi magana akan shi kamar yadda muka ambata yi karatu a wajen shi yake cewa talib ilmin qawi yuridu an yatafaqqaha fi dini yace ai wannan Abdulrazzaq da kuke gani dalibin ilimi ne mai karfin zuciya ta neman ilimi yana da tsananin kwadan ya nemi sani dangane da abin da ya shahi addinin shi sai yace la yuzijinu misluka yace irin wannan dalibin ni bayya damuna domin ka san akwai wasu malamai wa'inda aka samu dalibi wanda yake da kuzari wajen neman ilimi yana yawan tambaya duk abin da ya gani bai gane ba sai ya tambaya kullun zaka ganshi gidan malam don aka samu rashin sa sai malamin ya ce kai wannan irin damun shi to shi malam sai ya ce Abdulrazzaq ba irin dalibin da yake damuna bane ba saboda mutum ne wanda yake da kokari da jajircewa wajen neman ilimi sai ya ce zalika min hazi ana Allahu akbar ku dubi wannan magana sai Nasiruddin Al-Albani ya ce kai a samu Sheikh Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr a cikin dalibai na ma yace wannan falala ce daga Allah da ya mun ku duba ku gani wa Nasiruddin Al-Albani jama'a wanda naka tashi hadisi ya ce sahahahu al-Albani a yau duk duniyar musulmi tana alfahari da Nasiruddin Al-Albani shine yau yake cewa wai alfahari ne falala ce Allah ya mishi a ce wannan malami Abdulrazzaq yana daga cikin daliban shi anan akwai abubuwa da zamu lura da shi abu na farko shine in mutum ya kaskantar da kanshi Allah yakan daukaka shi kasancewar shi dalibi ilimi wanda yake ya kyauta ta zuciyar shi da alaƙar shi da malaman shi da irin ladabin da yake yi sai Allah ya daukaka shi abu na biyu shine Nasiruddin Al-Albani duk da duniya tana amfana da shi duk duniya an yarda da maganar shi amma a maimakon ya ce wannan yaron da yake karatu a waje na falala ya samu har ya samu ma ina karantar da shi sai ce waye ni ne Allah ya ma falala ma aka samu irin wa'annan suna zawa waje na karatu kaskantar da kai irin ta malamai wa'annan su ne malaman Allah wanda ya dace kuma kowa in ya ga irin su kai ya bari su wuce ba tare da ya amfana da gare su ba har ila yau ya daga cikin malamai Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili wannan malami shine limamin masallacin Quba da yake cikin garin Madina masallacin Quba ɗan uwa yana da tarihi kamar yadda muka sani shine masallacin da aka fara ginawa a cikin addinin musulunci lokacin da Annabi ya fito hijira zuwa garin Madina ya yadda zango anan ne aka gina wannan masallaci a matsayin masallacin farko a musulunci sannan kuma a cikin shi ne Annabi ya yi juma'a ta farko a musulunci to limamin wannan masallaci ya magantu dangane da Sheikh Abdulrazzaq Al-Badr sai yake cewa la ya'rifuhu ahadun illa wa yuhibbu cewa ya bari in gaya muku Abdulrazzaq Al-Badr ba a taɓa yin mutumin da ya san shi ba face ya yana san shi kuma sai yake cewa wallahi inni ushidu Allah anni uhibbu yace na rantse muku da Allah Allah ya zama shaida ni ina son wannan mutumin shi ma ɗaya daga cikin manyan manyan malamai yake rantsuwa da Allah cewa yana son wannan bawan Allah kai bari ma sai wa huwa afdalu minni wallahi yahi ni falala a wajen Allah madaukakin sarki ku dubi kuma kaskantar da kai har ila yau irin malamai cewa ya yi shi falala a wajen Allah kamar a ce ne yau wani babban malami a garin nan ku ga mana shi ku gaisa in zai magana akan ka sai ya ce ka yi shi daraja a wajen malam ko da an samu ba su da yawa amma ku duba gani shi yake magana kuma yana magana yana rantsuwa da Allah cewa wannan mutumin ya yi shi falala sannan malamai sun yi da yawa maganganu da yawa kamar irin su Sheikh Salih Al-Fauzan shi ma yayi magana akan shi inda yake cewa wato mutum ne wanda yake da tsoron Allah wanda yake tsananin kiyaye gaskiya sannan kuma mutum ne wanda yake da kaifin kwakwalwa haka Sheikh Salih Al-Fauzan ya faɗa dangane da wannan malami ɗan uwa a taƙaice dai wa'annan maganganu ne wanda malamai magabata suka yi akan wannan malami Sheikh Abdulrazak Al-Badr Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya. Za mu shiga cikin littafin domin mu fara da muqaddima kamar yadda malamin ya gabatar, amma kafin nan za mu karanta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An tambaye annabi sira da mutunta Allah su tabbata a gare shi, aka ce mishi menene tsarkake zuciya? Kasancewar littafin na mina da alaka da tsarkake zuciya, za mu karanta wannan hadisi. An tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam menene tsarkake zuciya? Kala, sai annabi ya ce an ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu aina kana. Wannan hadisi al-Imam at-Tabarani ya rawaito shi, Albani ya inganta shi. Annabi ya ce tsarkake zuciya shine mutum ya san da cewa Allah madaukakin sarki yana nan tare da shi a duk inda ya kasance. Daga lokacin da mutum ya rike wannan ka'ida a rayuwar shi, duk inda nake, duk inda na samu kaina a rayuwa, ko ni kadai ne ko a boye ne, to tabbas akwai wani ido na daban wanda yake gani na, shine Allah madaukakin sarki. Wannan zai taimake bawa tabbas wajen tsarkake zuciyar shi, domin hakan zai sa shi lokacin da yazo zai saba ma Allah sai ya tuno, a'a Allah da ya yi mini ni'ima, ya yi mini gani ga wasu can makafi ne, ya yi mini ƙawahuwa ga wasu can wuragu ne, ya yi mini lahiya ga wani can tunda aka aye shi har yanzu bashi da lahiya, ya yi mini baki ga wani can kurma ne bai magana, yau kuma gashi nan ya ce ka ayi abu ne kuma ga ni zan yi, sai ka tuno kuma gashi nan yana ganinka, sai tsoron Allah ya kama. Tabbas wannan ka'ida in mutum ya rike ta za ta taimake shi tabbas wajen tsarkake zuciyar shi da kuma yin rayuwa wadda take akan tafarki madaidaici. Littafi malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim. A kullum muna faɗi cewa ka'ida ce ta malamai lokacin da za su fara littafin su fara da bismillahir rahmanir rahim. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibda'u bima bada Allahu bi. Ku fara da abin da Allah madaukakin sarki ya fara da shi, shine bismillahir rahmanir rahim. In ka duba Qur'ani kowace sura in za a fara sai kaga bismillahir rahmanir rahim banda sura guda ɗaya ta. Kenan shi yasa malamai suka dauke ta a matsayin wato abun diga misali lokacin da zasu yi litayi su fara da. Sannan kuma ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama in zai tura wasiqa zuwa ga sarakuna dan kiran su zuwa ga musulunci, duk da ba musulmai bane ba, amma a farko sai ya ta a rubuta mishi bismillahir rahmanir rahim. Sai malamai suka ce yin aiki da bismillahir rahmanir rahim ya hada abubuwa. Na farko koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Na biyu neman albarka ne da kuma neman yardan Allah a cikin abin da za a fara. Sai malam yace muqaddima gabatarwa. Yace alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya. Salati da aminci su tabbata akan shugaban annabawa, wa khatamul mursalin, sannan kuma cikakken manzanni, nabiyina shine annabinmu, wa qudwatuna kuma jagoranmu, wa qurratu a'yunina sannan kuma farin idanmu shine farin cikin idanuwan Muhammad ibn Abdullah, shine Muhammad dan Abdullah al-Hadi al-Amin, mai shiryarwa kuma amintacce. Wannan duka sunayen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa yau abun mamaki bane a samu tun ya sama dan shi suna al-Hadi, ba abun mamaki bane a samu tun ya sama dan shi suna al-Amin, sunaye ne daga cikin sunayen Annabi sallallahu alaihi wasallam. An kiraye shi Hadi ne saboda Annabi ya zo da shari'a, an kiraye shi al-Amin ne saboda Annabi amintacce ne. Kafin ma ya zamanto Annabi, kafirai na Qurayshawa na garin Makka in sun tashi ba da amana su ba su yarda su ba kowa sai inda Muhammad yake. Yau wanga kafiri ne ko a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulun ya zo da musulunci, ya musuluntar da diyawa daga cikin mutane ma, wanda kuma kafiri ne yana adawa da shi, yana fitowa ya ci mutuncin shi, amma in ya tashi ba da amana sai ya biyo dare ya lallabo ya ce Muhammad wannan amana ce a ajiye mai, gobe kuma da sai ya zo ya ci mutuncin Annabi a hini, saboda sun san da cewa yana rukun amana kware da gaske. Shi yasa ma suka yi mishi lakabi da al-Amin amintacce, shine annan malam yake cewa wa ala alihi, sannan kuma hakan ya tabbata ga alayen shi, wa sahbihi da sahabban shi ajma'ina baki daya, wa man sara ala hadihim, ba su kadai ba, malam yace da dukkan wanda yayi tafiya akan tafarkin su ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako ita ce ranar alkiyama. Wannan shi ma yana daga cikin ladubba da kuma tsari na malamai in zasu rubuta littafi, in sun tashi yin addu'a da salati da roƙon Allah wajen Allah ya sanya albarka a rayuwar mutane sukan yi addu'a ga mutanen da za su kun ga wannan malami a yau muna rayuwa da shi ya jima da rubuta littafin amma sai ya ce Allah yayi wato albarka da aminci ga mutanen da za su tafi akan tafarkin annabi har zuwa busa kabo kenan ko bayan ya mutu addu'a shi tana nan ko bayan ya mutu aka ayi wani ya zo ya karanta wannan littafin addu'a shi tana nan gare shi wannan su ne malamai kuma shi ne tafarkin su akan rubuta littafin sai ya ce amma ba'd ya ce bayan wannan yace fan nafsul lati bayna jambayil insan amruha azim yace wannan rai wanda take gaban dan adam sai yace al'amarin ta yana da girma ko wani dan adam yana da rai a tare da shi Allah madaukakin sarki da ya halicci mutum sai halicci rai a tare da shi kuma wannan ran ita ce wanda take tantancewa ta auna abin da yake daidai da kuma wanda ba daidai ba shi yasa annabi malam yace al'amarin rai wanda take gaban dan adam girma gare shi sai yace wa sha'anuha kabir sannan kuma sha'anin ta shi ma dai yana da girma kwarai da gaske sai yace faqad aqsama Allahu azza wa jalla bi adadin min makhluqatihi al-kibar yace haqiqa Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da adadi ne yawa dangane da abubuwan da ya halitta wa'inda suke da girma addallati ala azamatihi wa'inda kuma suke nuna girman Allah madaukakin sarki ma'ana Allah yayi rantsuwa da abubuwa da yawa da ya halitta so diwa cikin Qur'ani suka ga Allah yayi rantsi da abu kaza Allah yayi rantsi da abu kaza malam yana so ya ce maka duk abin da kaga Allah yayi rantsi da shi to ka sake maido hankalinka da kyau sun marji al-basara karratain ka sake maido hankalinka ka dubi wannan abin to in ka tsaya kai nazari zaka ga abin yana da girma kuma girman shi yana tabbata ne wajen duniya girman Allah subhanahu wataala shine sai malam yace to fi surati shams a cikin surati shams wash-shamsi wadhuhaha wannan sura ce da galibin mu mun santa malam yace Allah ya kawo bayani ala nafsi al-mufliha dangane da rai wanda take wato kubutacciya wanda ta samu rabo a wajen Allah wa ghairi al-mufliha da kuma rai wanda bata samu kubuta ba rai wanda ta tabe kai asara fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce anan malam zai kawo mana ayoyi guda 10 na farkon surati shams zamu karanta ayoyin sannan kuma mu yi tadabburi a tare kowanne daga cikin mu yayi tunani da kokolluwar shi yayi lissahi menene Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin wa'innan ayoyi menene Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin wannan sura mai albarka Allah madaukakin sarki ya ce wash-shamsi wadhuhaha Allah yace Allah yana rantsuwa da rana wadhuhaha sannan kuma da wallaharta me yasa Allah ya rantsi da rana kafin nan akwai ka'ida wanda zamu ambata ka'ida guda ɗaya da zamu ambata shine Allah madaukakin sarki ya cancanta a gare shi ya rantsi da duk abin da ya ga dama in Allah ya ga dama zai rantsi da komai girman shi ne kuma cancanta shi ce amma mu kuma bai sai addinin musulunci ya mana katanga sai ce kan mu rantsi da komai sai da Allah shi yasa shi musulmi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana halifan falyahlifu billahi aw liyasmut annabi yace duk wanda zai yi rantsuwa a cikin ku to ya rantsi da Allah madaukakin sarki ko kuma yayi shiru sai malamai suka ce wannan hadisin na annabi shine hujjar da take nuna cewa ba a rantsewa da komai sai da Allah amma kun ga anan Allah yace wash-shams na rantsi da rana Allah ya rantsi da rana shi ya halitta rana kuma ya rantsi da ita girman shi ne kuma ya dace da shi me yasa Allah ya rantsi da rana ɗan uwa in muka kalli rana da abin da ta kumsa na fa'ida ga halittun Allah tabbas zaka gani abin da yasa Allah ya rantsi da ita girma gare shi yau a ce babu rana akwai halittun da mutuwa za su hatta da mu ya adam ballalle ba mu ci gaba da rayuwa saboda rana akwai wani abu da take ba mu a likitance wanda dole yayi da shi muke rayuwa itacen wa'annan da suke fitowa suna ba mu inuwa sai aka hudda rana akwai wanda ba su ƙara fitowa kai ka hudda komai in aka hudda rana cikin duhu zan mu zama wannan duhu matsala ne a duniya ballantana kuma a lahira sai Allah ya halitto ta kuma ya baka wa'annan sinadaran diddan ta taimaki bayin da ya halitta anan Allah ya rantsi da ita kuma sai yace wadhuhaha da wallaharta ma'ana menene wallaharta shine lokacin da take gusawa ta dahu rana tun ta tashi da sai ƙarye shin da ta fito zuwa ƙarye tar ba gurin ta ƙarye shin ne ba ta dago ta yi gaba wannan shine wallaha shi yasa mallam bawoshi akwai wata raka da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan yin ta a wannan lokacin sai yasa mata sallar wallaha saboda ana yin ta a wannan lokacin Allah ya rantsi da wannan lokacin sai kuma yace wal qamari idza talaha Allah yace Allah yana rantsuwa da wata idza talaha idan ya biyo rana in rana ta sabka jama'an yake ga wata sai Allah ya rantsi da wata shi ma wata in ka kalle shi yana da nashi sinadaran da kuma hikimomin da Allah ya sa ya halice shi yanzu mu yi tunani guda daya wa ya fiddo rana Allah duhu ya zo bai bari a haka nan ba sai ya fiddo wata babu wanda ya zamana ya tsara yaga ya kamata kai in rana ta ta yi mu fiddo wata Allah ne ya amin shi sannan kuma da hikimar da ta sa ya yi wannan sai kuma Allah ya ci gaba da rantsuwa zamu yi har yanzu Allah rantsuwa yake yi da halittun shi sai ya ce wannan hari idza jallaha sannan kuma Allah ya ce yana rantsuwa da yini idan ya bayyana rana yanzu lokacin da 12 ta yi ko baka ganin rana makaho ne kai in ta bayyana ka gane tana nan ma'ana yini ya bayyana rana kenan sai Allah ya ce ya rantsi da wannan yinin a lokacin da yake bayyana rana sannan Allah ya ce wallahi idza yarshaha Allah ya rantsi da dare a lokacin da yake lullube ta yanzu me ya lullube rana a kaida kamata a ce rana tana amma yanzu duhu da yazo dare ya shigo sai ya lullube rana bin mu ganin ta sai muke ganin duhu sai kuma yanzu in an jima in Allah ya ƙara hudubota shikenan kuma sai duhun ya tahi kina Allah yake gudanar da alkawarin ya fito da rana ya badda sai ya fito da wata ya fito da yini sannan kuma ya zo da dare sai Allah yake cewa was sama'i wa ma banaha Allah ya rantsi da sama da kuma ginin ta Allahu akbar yan uwa mu kalli sama in muna so mu gane hikimar Allah da kuma girman Allah dangane da halittar sama kowa ya rike salulan shi haka ya sake ta tsaya mu gani ba zai yi ba amma sama ka bincika gusin da arewa da gabas da yamma ka gani menene fiye in ya rike sama babu shi Allah ya shimfiɗa abin shi haka kawai sai dai ka daga kai ka ganta kuma in ka ganta sai ka ga kamar a kusa take annabi yace daga ƙasa zuwa sama da yi shekara 100 ne a wata ruwa shekara 50 a ce daga nan zaka tai sama kan kaje sama ta dai kai shekara 50 kana tayya tukun ka zo amma kai yanzu ka daga kace ga sama nan kamar a kusa wannan bai baka dama kai tunani cewa Allah madaukakin sarki daban yake wajen halittar shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa wal ardi wa ma fahaha sannan kuma da ƙasa da kuma shimfidarta Allah ya ga dama ya bar ƙasa babu shimfida da ya halice mu yayi mu abban ƙasa mu taka ta mu yi tahiya sannan kuma sai ya saka duwatsuna su rike mana ita katta giligiza da mu fadi duk da wannan fa sai ya fitar da wani guri da hako wani guri yayi shi kwazazzabe wani guri yayi shi ruwa yazo wani guri kuma sai yayi shi inda yake da rere inda zai rike tsirrai ya ba mu shinka mu kuma amfana da wannan shine Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki kuma yace wa nafsin wa ma sawaha anan shine muhallin shayi Allah yace da rai da kuma abin da ya daidaita rai tunda muna bayani dangane da tsarkake rai anan ne maganar take Allah yace ya rantsi da rai da abin da daidaita rai fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah yace sai ya kimsa ma wannan ran fajirtin ta ma'ana lalacewar ta da kuma taqwaha jin tsoron Allah ta dukkan munan da muke da rai kowace rai da Allah yayi ya kimsa mata tsoron Allah sannan kuma ya kimsa mata lalacewa ma'ana kowace rai ta san daidai ta kuma san ba daidai ba shine a aya ta gaba dan Allah ya ƙara tabbatar mana da wannan sai yace qad aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake zuciyar shi hakika ya rabauta inji Allah tunda dai mun san daidai mun san ba daidai ba to wanda yayi daidai din Allah yace ya rabauta sai yace kuma wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya turbe wannan zuciyar nashi ya turbe wannan ran nashi da ayyuka munana Allah madaukakin sarki yace wannan mutumin kuma ya riga ya tsadi kenan yanzu anan Allah madaukakin sarki yayi mana bayani dangane da waɗannan ayoyi sai ya ambata mana cewa rai Allah ya kimsa mata abu biyu da fajirci da kuma tsoron Allah wanda yayi tsoron Allah ya rabota wanda ya biya zuciyar shi kuma akan fajirci wannan mutuna ya tabe yayi asara Allah madaukakin sarki ya kare sai mallan yake cewa qawluhu azza wa jalla qad aflaha man zakka fadar Allah da yace hakika wanda ya tsarkake ran shi ya rabota mallan yace aslul zakat hiya ziyadatu fil khair ai asalin tsarkakewa shine mutum ya ƙara a cikin alheri kai ne kai salloli guda biyar da Allah ya farlanta maka kai asuba kai azhar al-asr maghrib aisha to alama ce ta kana so ka tsarkake zuciyarka sai a ganka kana nafilfil kana yin raka'a biyu bayan maghrib akwai sunanin ratawatin guda 12 da annabi yace duk wanda yi su Allah zai gina masa gida a aljanna sadaqatan al-fajr battabarinka alama ce cewa wannan yana da tsoron Allah a da lokacin da ya zamanto kai sallolin farilla kadai bakka nafila in ramadan yazo ba ƙara ganin ka kana azumi shekara ta ke Allah mai don to ka sauke abin da yake kanka na wajibi amma da ka ringa yin azumin farilla da nafila wannan alama ce da take nuna cewa kana tsarkake zuciyarka sai mallam yace kuma wasu muwiha da kuma daukaka wannan ran bil istikthar ta hanyar yawaitawa min al-ta'ati wal-khairat da bin Allah da kuma al-khairai masu yawa bin Allah a ga mutun yana yawan biyayya ga Allah duk inda aka ce wanga abin na al-khairi ne za a ga wannan mutun nan ya bayyana wannan alama ce da take nuna taran wannan ba Allah yana da tsarki sosai sai mallin yace kuma wani ibtiadu an shurur da kuma nisanta sharri duk inda sharri yake a ga mutun ya nisanci wannan sharri wasayiat da kuma ayyuka wanda suke na saban Allah yace ta haƙƙaƙa falahu wanda yayi wannan tabbas babu makawa wato kubuta shi ta tabbata a wajen Allah madaukakin sarki wa qawluhu azza wa jalla da kuma fadan Allah da yace wa qad harama man dasaha wanda kuma ya turbide ran shi da ayyuka wanda suke lalatattun ayyuka marasa kyau Allah yace ya kabe sai mallan yace ai aslul tadsiya abinda ake nufi da bucewa mutum ya buce zuciyar shi da ayyuka marasa kyau huwal ikhfa shine mutum yayi ta yin abin da zai koye domin hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mu kowa a cikin zuciyar shi akwai wani dan tashi guda ɗaya baki ne dan karami ne amma wannan karamin ba haka ba yake yana karuwa in mutum yana yawan saban Allah yana karuwa in mutum yana yawan saban Allah har a wayi gari wannan karamin ya mamaye zuciyar mutum sai mutum ya zamanto an wayi gari zuciyar shi ta zama bakakirin gaba daya kuma wannan shine raban shi dan a cikin zuciyar kowa shine a tarihi muna karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu ji an ce shakku sadr an tsaga zuciyar annabi wannan bakin ne aka hudda aka wanke da ruwan zanzam da kuma wani ruwa wanda yake na aljanna mala'ika yazo tun annabi yana karami lokacin yana rai ana renin shoyin halimatu sa'diya mala'ika yazo ya kwantar da shi ya hudu kai tsaga kirjin annabi aka fidda wannan bakin shine raban shaidan aka wanke mishi kuma aka maida mishi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙaryar shaidan tayi ƙarya ya samu rabo a tsakanin shi amma mu duk kowa yana da tashi anan iya saban Allah ka iya ƙara girman shi in ka cigaba da saban Allah har a wayi gari zuciya ka tsaya bakakirin to wala iyazu billahi sai kaga an wayi gari mutum bai tsoron Allah ko misali zarrata shi bai ma so yayi an ce Allah saboda zuciyar shi ta lalace gaba daya Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine mallan yake cewa fal'asi shi wanda yake saban Allah kad akhfa nafsuhu alkarimata bi fi'li al-ahsan wannan zunubin da yake aikatawa ita ce take buce mishi zuciyar shi wa tamaraha sannan ya bicce ta bir raza'il da munanan ayyuka wal hasa'is sannan kuma da kazaman ayyuka ayyuka marasa kyau masu muni kazamtattu wanda duk mai mutunci ma bai kamata a same shi da su ba sai ga mutun yana aikata su to alama ce da take nuna cewa wannan mutunan ya bicce zuciyar shi da ayyuka marasa kyau sai mallan yace wa qama'aha kai bari dai ya kaskantar da wannan ran nashi wa ahlakaha kuma ya halaka ran shi bi fi'lil uyub ta hanyar aikata ayyuka wanda suke masu aibi ko a cikin mu da muke rayuwa ana samun mutumin da gashi nan in ka kalli rayuwar shi za ka gani yana tare da aibi da yawa wanda ba a addinance ba a al'adance ma bai kamata ba samun mutum da wannan amma shi anan yayi kari kuma ko aka ba ruwan shi da kowa akan samu wannan sai malamin yace hatta sarat nafsa wanda yake wannan za ku ga yana tayi yana tayi har awayi gari zuciyar shi ta kasance dani atan zuciyar shi ta zama to ragagga wanda batta da wata daraja a idan mutane kuma wadi'atan sannan kuma wanda take da arha batta da tsada a wajen mutane sannan kuma munhabbatan sai malamin yace lalatattar zuciya wastahaqqat bizalika alhaiba wannan ne zai sa wannan zuciyar tashi ta cancanci fadewa wal khusran ta cancanci asara sannan kuma malamin yace wal iyazu billah wato Allah madaukakin sarki ya kare lalle wanda zuciyar shi ta shiga wannan hali abin a nemi tsarin Allah madaukakin sarki ne da shi yanzu malamin sai yake cewa fan nufusi sharifa su zukata rai wanda take da matsayi a wajen Allah tsarkakakkar zuciya malamin yace la tarda min al ashiya'i illa bi a'laha duk wani abu indai zuciya mai kyau ce mai tsarki zaka gani batta yardan makanta sai abin da yake madaukaki daga cikin ayyuka wa afdaliha kuma wanda tafi kowace falala ko a cikin rayuwar mu ta duniya in mutun zai yi abu sai kaga yana so yayi abu na girma duk dan saboda ya girma makan shi sai kaji mutun ya ce ka san wannan gurin da zan mutahi ya kamata a yi shiga ta girma dan ka arena ma'ana dan adam a kullun yana so yayi abin da zai zamanto ya samu matsayi a wajen mutane kuma yayi abu wanda yake abin azo ayi ba sannan malamin yace wa ahmadi ha aqibatan kuma kowace rai wanda take tsarkakakka tana so a ce ta samu wani abu wanda karshen shi abin yabo ne wani ne ba zai so ba ce karshen shi shiga gidan aljanna shiga gidan aljanna kuma shine tabbas abin yabo wanda yake yafi kowanne zama cancanta dangane da abin da ya shahi yabo sai malamin yace wannan nufusul dani'a amma kuma su kaskantattu daga cikin wannan zukata tahumu haula dani'at ko kuma haula dana'at ma'ana sun kasance suna kai kawo dangane da abubuwan da suka sahi kaskanci duk wanda zuciyar shi ba ta da tsarki zaka gani duka kai kawar rayuwar shi akan abubuwa ne na kaskanci zaka gani yanzu kai akwai gurin da aka ce ka shiga ba ka iya shiga ba amma shi in yanzu zai ga da gudu ma zai shiga ko aka sai ma ka ji ya ce kai in baka iya shiga ba ni ka gani ne ana samun irin wannan kuma in zaka kalli abin sai gani abu ne wanda bai dace ba da alhurmar dan adam wanda yake da hankali ballantana ma a dora shi a skedi na addinin musulunci sai malamin yace kuma wannan zukatan marasa inganci taqawwa alaiha kama yaqaw zubab alal ahzar zaka gani suna fakewa suna kai kawo akan abubuwa marasa kyau masu kazamta kamar yanda kuda yake hawa abubuwa marasa kyau kuda ba abin da ya sha mai kai sai ku yi kashi yazo ya hayo in an jima bayana an ka aje sakari yazo ya hayo shi gani yake daddiye ne amma kuma ya zahiri ba daya bane to shi ma wanda yake bin abubuwa marasa kyau gani yake kai dan zai zina zinatan zinatan shi lahiya lon kai an waye gari ma yau a cikin mutane an samu wanda zai yi zina jiya da daddare yau ne zai fara yi he he ta so labarin yace kai jiyan nan lahiya lon ma'ana wai so yake kuma ya bada labarin kenan wani irin kaskanci ya kai mutun ya saba yayi saban Allah kuma saban Allah na kazamta irin na zina a waye gari yazo yana fadi da bakin shi cikin al'umma wanda yake nuna maka cewa shi a ganin shi abin ba wani abu bane shine abin da malamin yake nufi ana sai yace fan nafsu sharifa amma kuma rai wanda take mai girma mai mutunci al'aliya madaukakiya la tarda bi zulm ba ta yarda da zalunci na dake duk wanda yake da rai tsarkakakka ba zai so ayi zalunci ba ko a ina ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi yake cewa inna Allah ta'ala harrama zulma ala nafsihi wa ja'alahu bainakum muharrama Allah ya haramta ma kanshi zalunci sannan kuma sai ya sanya zalunci abin haramtawa ne a tsakanin annabi ce fala ta zalimu kada ku yi zalunci tsakanin saboda haka zuciya wanda take da kyau ba ta san zalunci sai ya ce wala bil fawahish kuma zuciya mai kyau ba ta san aikata alfasha duk inda zuciyar ka take da kyau in ka ga baka zuwa inda ake alfasha an ana alfasha ran kamar bacewa yake alama ce da take nuna cewa zuciyar ka akwai tsarki a ciki amma ana alfasha kana jin dadi ko kuma abin yana burge ka to aka san haka kenan sai malamin yace wala bi sarika zuciya mai kyau ba ta yarda da sata amma an waye gari wani sata ce zai shi zai bada gudunmuwa a yayi an aka yi sai ya ce ya ni ba barawa bane da kai da barawa waye wani matsala kai kai barawo illa saboda taimaka ma barawo kai saka da baka bashi wata kila da bai yi saka ba sannan kuma wala khiyana mallan yace rai tsarkakakka ba ta yarda da cin amana shine al khiyana domin cin amana alama ce ta munawunci wanda yake cin amana munawaki ne ka ba mutum amana yace wanda yana lokacin wannan mutumin munawaki ne bani na fadi ba hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul munafiq talat idza haddatha kadhaba wa idza atmina khana wa idza wa'ada akhlafa annabi yace alamun mun da ku gane munafiki guda uku ne na daya idza haddatha kadhaba in yana zance sai yayi ta mutkulan ku ƙarya batta mushi ciwo yayi awa biyu yana sura muku shi ma ya san ƙarya ce kuma kowa kusan ƙarya ce amma kuma ya ci gaba da yi wannan alama ce da ke cewa mutum munawaki ne inji Annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyu wa idza atmina khana in aka amince mushi sai yayi ha'inci ka zan muna da shirimi rimi kai zance da ku ko biyu sai Allah na uku ka bashi amana ka ga mushi zance da sirrinka amma kuma bai hana gobe ka ji shi anoyi to wannan mutumin munawaki ne kuma ƴan uwa wata fa'ida shine malamai sun yi bayani dangane da salula da ta zo a zamanin suka ce mutum in yi kiran ka kuna magana a salula in ka sa shi a cikin manlibur ka ci amana saboda bai san ka sa shi ba sai malamai suka ce in zaka sa shi a manlibur ka ce to muna tare da wani da wani da wani kuma na saka manlibur suna yin ka shi a wannan lokacin ya san abin da zai wadi maka kai kadai ya san abin da zai wadi in sana kenan ka an karar da shi yanzu ya san me zai faɗi amma daga lokacin da kuna magana da shi sai ka sa magana shi da yawa suna yi wataƙila kai ne ya yarda da kai yake gaya maka wani abu wanda su bai yarda ya musu ba sai ka bayyana musu suka yi ka ci amana in ji malamai na ukun su shine wa idza wa'ada akhlafa in yi alƙawari sai ya saba zai maka alƙawari ya ce maka ka zo za a yi kaza a rana kaza ka zo ka amsa ko kuma zai baka wani abu sai ka zo sai ya ce maka wallahi abin ne kaza 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 ko kuma in ka zo ma kwata kwata baka gane shi a wajen ya saba alƙawari annabi ya ce shi ma wannan alama ce da zikin ya cewa wannan mutumin munafiki ne sai malamin yake cewa li annaha akbaru min zalika wa ajal zici yadda bata yarda da wannan bata yarda da haka ne saboda girman ta ya huce ta yarda da zalunci ya huce ta yarda da alfasha ya huce ta yarda da sata ballantana kuma cin amana sai yace kuma wan nafsul mahina amma kuma zici yadda take tozartatta alhaqiya kaskantatta alhasisa wulakantatta sai yace biddiddi min zalik ita kuma tana yarda ta ce inna awwalna muka ambata ba abun mamaki bane yayi zalunci bata ce mushi komi ya ci amana bata ce mushi komi ai zalunci ko kuma a kama da shi ai zalunci bata ce mushi komi yayi alfasha kai shi ba abun mamaki bane an kaji abun kama an yi gani baka nan ya dan doke shi wannan alama ce da take nuna cewa zuciya shi bata da kyau sai ce fa kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha mallan yace kowace rai takan karkata ne zuwa ga abin da yayi daidai da ita da kuma abin da ya dace da ita in ka gani ranka ya karkata zuwa ga aikin kirki to zuciyarka ce a tsarkake shi yasa kake haka nan in ga ka karkata zuwa ga ayyukan banza to kana buƙatar ka tsarkake zuciyarka saboda zuciyarka ba ta da kyau sai malamin yake cewa walam makanat tazkiyatun nafs bi hadhihi al-ahamiyya yace kasancewar tsarkake zuciya tana da wannan muhimmancin da muka ambata wajaba ala kulli nasihi muslimi malamin yace wajibi ne akan kowane musulmi mai yin nasiha li nafsihi ga kanshi yu'na biha inayatul faqiha ya bada muhimmanci muhimmanci matuka akan abin da ya shafi tsarkake zuciya domin tsarkake zuciya shine zai sa mutum a waye gari ya samu najayi hadisi ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kushurara lalle a cikin gangan jiki akwai wata tsoka wannan tsokar in ta gyaru Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan gangan jiki ta gyaru yace wa idza fasadat in kuma wannan tsokar ta lalace dukkan gangan jiki ta bace Annabi yace ala wa hiya alqalb Annabi yace ba komai bane wannan tsokar ita ce zuciya zuciyar mutum in ta gyaru shine yake sawa a ga zahirin shi ya gyaru zuciyar shi in ta gyaru ta lalace shine yake sa kuma a ga zahirin shi ma ya lalace سيمان يتي وأن يجاهد نفسه في حياته على تحقيق هذه الغاية الحميدة يا تنتن تمتن يجا إنجا يجاجرتي بزيتي يشو وجن تبتر بتي ولن لي يسرك كي ونرنش duk yanda ranka yake gaya maka, shedan yana maka hutuba, yana maka waswasi akan ka saba ma Allah, to ku yi ya iza katka bari shedan ya ci nasara akan ka, ka jajirce wajen ganin ka tsarkake taka zuciyoyi, domin shine zai kai ka, sai Malam ya ce li yufliha fi dunya wa ukhra, shine zai kai ka ga cin nasara a duniyarka ya kuma kai ka ga cin nasara a lahirarka. Sai ce kuma wa yan'ama bis sa'adati alhaqiqiyya, wannan abun kuma shine zai sa musun ya samu mutukaccen jin dadi wanda yake na gaske na hakika, domin babu jin dadin da kai mutun a same shi sai shi ta tsarkaka kuma rayuwar shi ta yi kyau. Malam yace fa inna lin nafsi ala al muslimi haqqan, annabi yace ya kamata, malam yake cewa ya kamata ku sani lalle kowanne musulmi zuciyar shi tana da haƙi akan shi. Kasancewar mu musulmai, Allah ya mana zuciya a tare da mu, to zuciyar mu tana da haƙi a gare mu. Menene ya kamata a ce mun yi dangane da wannan zuciyar tamu ya zamanto mun kiyaye ta? Sai malam yace kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yake cewa wa inna li nafsika alayka haqqan, annabi yace ka san da cewa fa zuciyarka tana da haƙi akan ka wanda ya kamata ka sarki. Sai aka ce haƙi ɗan uwa shine abin da ya cancanta ka sarki shi, yanda ka san aka baka mata haƙin ta yana kanka, ka bata abinci, ka bata abin sha, tufafi da wurin mazauni, wannan haƙi ne ka dora ma kanka, dole sai ka sarki. To zuciyarka ma tana da haƙi akan ka wanda ya kamata ka sarki, shine ka tsarkake ta dan saboda bin Allah madaukakin sarki. Sai malam yake cewa yukhti'u man yazun, haƙiƙa wanda yake zatan anna haqqan nafsi yakunu bitashdidi alaiha, wai cewa haƙin zuciyar mutum, haƙin ran mutum shine mutum ya zamanto ya tsananta wa kanshi, wanda yake zatan cewa wannan shine haƙin rai, malam yace yayi kuskure. Domin akwai wannan aka ce musu a tsarkake zuciya, gani suke shikenan, kenan ana jin mutum zai zo yi rayuwa ba zai ji daɗin rayuwa, ilmutan nan ba ya hayo ba, dan isin nan ba ya sa ba, shi kullun za a gan shi a masallaci da katan jarbi a baka a gini biyo. Na ga ce ka ba zuciyar ka kin ka tsarkake ta, malam yace in kana tunanin cewa wannan abin da takura ma rai shine ba ta haƙi, malam yace kai kuskure. Yace kuma wato kama wa min huquqiha allati fatara an-nas alayha al-ihtiyaj, kaman buƙatun da Allah yayi rai yana so, kowa yana so ya ji daɗi, kowa ka bai uwa in so samu ne, kowa yana a ce yana da ilmi tashi yake taka yana zuwa buƙatun shi, ko ba gaskiya ba? Kana da dan gininka da zaka sa AC in ana zai ka je ka shiga ba ruwan ga namadani, yin daɗi ne ko? To wasu suna tunanin aka ce ka ba zuciyarka haƙin da shine wai duka wannan abubuwan jin daɗin ka yi nisa da su, malam yace in suna wanda yake wannan tunanin yayi kuskure. Yace kuma kama yukhti'u man yazunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafri, yace kama kuma yanda duk wanda yake tsammanin cewa sakaki wa ihmali siyasatiya da kuma halin ko unkula dangane da yanayin rai shine ba ta haƙin ta, malam yace shi ma ya kuskure. Kenan yanzu in kana tunanin kuma a zo abu duniya wuri janshan shine ba rai haƙi, a ji daɗi ko ta halin ƙaƙa, yace kai ma ka yi kuskure. Haka kuma in kana tunanin a takure rai ka ji daɗi, yace kai ma ka yi kuskure. Saboda shi addinin musulunci tsaka-tsakiya ne. Allah yana cewa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, haka yace Allah yace mun sanya ku al'umma wadda take tsaka-tsakiya. Addin musulunci komai tsaka-tsakiya ne, ka ji daɗin ka a duniya amma kar ka mance lahira, kamar yanda Allah yace kuma ka tuna da lahira, ka ji tsoron Allah kuma sai ce wala tansa nasibaka minad dunya, rayuwarka ta duniya kuma ka ɗan ji daɗin ka kar ka mance. Kenan bibi ne ake tsayiya, ka ji daɗi amma kar ka yarda jin daɗin ka ya sa ka mance da lahira, sannan kuma ka tuna da lahira, kar kuma tunawarka da lahira ta sa ka mance da cewa Allah yake a duniya, ya kamata ka ji daɗi Allah. Kenan ya tsayi tsaka-tsakiya. Sai ce wa tarkiha munghamisatan fi shahawatiha wa nahwu zalika, sannan kuma da barin rai ya durmiya cikin abin da ya shahi shahawoyi, duka wannan yana daga cikin abin da wasu suke tsammanin cewa shine tsarkake rai. Wannan gaba da muka zo mu mukare karanta muqaddima ba, amma yana da kyau mu idisa ta saboda abin da ya saura kaɗan ne, sai mu dakata zuwa sati na gaba. Malam sai yake cewa wa hayhat Allah ya wadaran naka lalace, yace an takuna tazkiyatun nafsi bi misli zalik, a ce wai za a tsarkake rai sai an takura mata, mutum ba zai ji daɗi ba. Yanzu yau ana ba da labarin mutanen da suka yi kowa taimako al'umma da Allah wa muke cewa a duniyar nan, in muna so a tambaye ka ce kai a ganin ka waye kowa taimaka ma musulmi da musulmi a duniya sai kaje mutun ya ce larabawa ne yo ya ne rayuwarsa da taka ya ka gani suna jin dadi ko bisa hawan mota balarabe daga sabon mota ta yi in yana da kudin tahiya su saboda ya yarda mai muri a rayuwarsa kai ma ka ake so ba takurere ba shine tsarkake ta sannan kuma ba bin duniya ita kadai ba kuma hallo shine tsarkake ta shine yace wato bal tazkiyatun nafs tsarkake zuciya ana yin shi ne takunu bil masaliki shar'iyya shine ta hanyar tafarkin shari'a ta addinin musulunci mutum a ganin shi yana bibiyar shari'a daidai gwalwadan iyawarshi yana bin Allah yana bin manzon Allah to shikenan za a samu zuciya shi ta tsarkaka wabi tawassu'i wal i'tidal a kuma same shi yana jidetawa yana alkintawa a tsakatsakiya rayuwar shi take tahiya fala ifrata wala tafriq malan yace babu wuce gona da iri kuma babu sakaki kenan babu wuce gona da iri wajen bin duniya ka ringa bin duniya ka ta neman kudi ana sallah baka yi ba bin duniya ne yasa ka mance sallah an samu matsala sannan kuma sakaki wato wuce gona da iri shine sakaki dangane da abin da ya shafi ibada shine kuma ya zamanto kai kullun kana masallaci kana talazumi baka neman kudi to wai zai ma rayuwa shine kenan dole ya an daidaita a taya neman kudi sannan kuma a je ayi sallah kowanne a bashi haƙin shi sai ce bal biluzumi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ana tsarkake zuciya da lazimtar shiriyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da ita wa nahjihi alqawim da kuma tafarkin shi wanda yake mai kakkiye har zuwa gidan aljanna Allah ya sa muna daga cikin su sai malam yace wa sa'azukuru fi hadha almuhtasar a cikin wannan dan gajeren littafin da na rubuta zan ambata ashru qawaid muhimma wayansu ka'idodi guda goma masu matakar muhimmanci tu'inul muslima ala tazkiyati nafsihi wa tanmiyatiha wanda zasu taimaki musulmi don tsarkake zuciyar shi da kuma kulawa da ita wa tatahiriha da kuma tsarkake ta min kulli ma yudannisha da dukkanin abin da zai zamanto ya kazantar da ita wayu shinuha ya kuma ya zamanto ya muzanta ta malam yace zai kawo innan ka'idodi guda goma ne su wannan ka'idodin zasu taimake ka ne dangane da abin da zai tsarkake maka rai sannan kuma zasu taimake ka dangane da abin da zai tsarkake maka rai ka tsarkake maka rai sannan kuma ya zamanto ya kiyaye ka kada ka fada cikin abin da yake mara kyau da zai sa ranka ya zamanto kazamin rai ko kuma ya zamanto kaskantacce wanda yake da muni malam ya yi da muqaddima gabatarwa sai ya ce wa as'alullaha ta'ala ina roƙon Allah madaukakin sarki an yuzakki nufusana Allah ya tsarkake mana zukatanmu wa an yusliha a'malana sannan kuma Allah ya gyara ayyukanmu wa an yusaddida aqwalana Allah ya daidaita furucinmu wa an yubsirana bil haqqi Allah ya gwada mana gaskiya wa yarzuquna ittiba'uhu kuma ya datar da mu wajen bin wannan gaskiye wa an yahdiyana ina roƙon Allah ya shiryar da mu li ahsanil akhlaqi wal a'mal zuwa ga mafificin ayyuka managarta da ayyuka wato kyawawan dabi'u wa an yusrifa anna sayyi'aha sannan kuma ina roƙon Allah ya kautar da mu dangane da munana daga cikin ayyuka wa an yujannibana al fitan muna roƙon ina roƙon Allah ya nisantar da mu daga fitintunu ma zahara minha wa ma batan abinda ya bayyana daga cikin su da abinda ya boye sai malam yace wa sallallahu ala nabina muhammad salati ya tabbata ga shugabanmu annabi muhammad wa ala alihi da alayen shi wa sahbihi da sahabban shi wa sallama sannan kuma aminci ya tabbata a gare shi sai malam ya kare gabatarwa yanzu Allah ya kai mu sati mai zuwa malam zai fara ka mana kaida ta farko ya ci kaidodi guda goma wacce ce kaida ta farko wanda in ka kiyaye ta tabbas zai taimake ka zuciyarka ta zamanto tsarkakakkar zuciya kuma rayuwarka ta yi kyau akan tafarki mai daidaici anan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh